sai wani da ya samu student naka sai ya gaya masa cewa ai wannan ma bai zai ce ma wannan ma ba zai ce hanya kawai anan ne bai zai nuna masa ta nan ba sai ka zo cikin ka zo kana cikin lecture hall sai wani ya ce excuse me professor I have a question kada kai zai to abin da yake so ya tambaya bai sani ba ne ba wani lecturer ne ya tula shi je a jarabe ka don haka dole ne dan Nigeria inda za ka ba da lecture fluently especially those of us who are teaching law do relevant books wanda ya safi wannan subject da za ka je ka yi goben karance su duka ka yi nazarin su duka in ba haka ka yi ba idan ka bari sai ce excuse me professor ka bar shi ka tsaya singiri kana tauraron shi sai ce ai hanya kaza kaza to better stop him kai ma ka fadi amma ka bar shi ya fada ya kare the burhaha on that day in the bumelan cover the whole university this professor doesn't know what he's doing to ka gani sai a tafi da kai professor doesn't know what he's doing amma idan ka sai da shi oh you are quoting from so 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 person's book oh that is this is how it is this is how to shikenan kai free amma ba haka kai ba to Nigerian student most of them are courtesans yanzu haka ben taba zama headmaster primary school ba nde taba zama principal secondary school ba ben taba zama vice chancellor so on ba because ben taba zama member na wani court ba ani in ba za ka sa kanka a irin nan ba ba za ka samu political opportunity in your university ba supporters naka ne za su sa ka samu kaza ka samu kaza which your merit alone will not take you anywhere a Nigeria yau
to academics kenan
academic to don haka to zuwa ila yau abin da na samu kenan yanzu sai shiga lecture proper
na
yanzu kun gane
mun san waye prof yanzu amma ni prof wani dan bukata da nake
na'am
magana waka din nan da kai yanzu rera waka nan in ka je ne muka so mu dan jiya ya ne kake da rerawa
yanzu haka na dan manta da wasu amma hali yanzu wasu suna kaina ina iya domin waka ina yi domin su su zo ne a jawo hankalinsu bai na yada da wakan ba ne amma idan ina yi za su zo sai su kewaye ni daga nan sai so ma nuna bai don na so ba ne don nuna musu so ma jawo hankalinsu ga abu kaza zan fara cewa idan kun ga abu a cikin Bible za ku yada kun yada da Bible sai a ce eh to ga abu kaza an yanzu ana yi kaza amma da annabawa ga yanda suka yi ba ku alwala yanzu amma annabawa duka suna alwala akwai inda aka rubuta cikin Bible cewa kada yi ne ba ku asalla annabawa duk suna sallah ba annabin da bai yi sallah a cikin wani littafi na ina waje ma cikin alana ce comparative religion duk annabawa suna sallah ba annabin da bai yi sallah Allah bai taba yin annabi kafiri ba wani coci ya je ina sunan coci ma a cikin Bible nowhere to sai in sama gaya musu haka sai ka gani da nina targeting samu babban nasu ne pastocin idan na same su pastor ya musulunta sai kaga saulan sai su fi kowai ai pastor wane ya musulunta sai musulunci ne gaskiya pastor wane to idan na kama pastor saulan sai su fi kowai ba na ma san adadinsu to amma pastor sai ce to samu sunanka da sa hannu ka rubuta adresinka daga inda ka fito don in sa shi a cikin list na wance na musulunta da pastor adadi kaza anan ku dan ka ci nan kusa da ku akwai lokacin da naje na nayi tawaka kusa da wani coci sai pastocin guda uku ne a cikin coci pasto guda uku duka sun musulunta da mutane 31 ina kan hanya da daddare ina zuwa wani guri ana ce hunkuyo na zo daidai wannan gurin sai aka jefa sanda a kasa gol bare mu ce kuma ba sai ai shine wannan shi wannan wani a skip na sai papa papa aka papa samu moto aka sasare ni an kwanta da ni a wani asimiti a gurin a hunkuyo din kwana na uku na asimitin mutanen Kaduna ba su san inda nake ba ni kadai don mutane ba su a yada su bi ni saboda irin wannan abin da nake don idan zan bar gida na mako da ina zan bar gida sai alaka ne zuwa bakin kofa ana komawa da kuka don ta ayuwa in dawo ta ayuwa ba zan dawo ba haka ne ta tsaro mai yiwa ne dawo bai yiwa ne ba zan dawo ba don haka sai kowa sai ji dadi lakani har zuwa bakin kofa wasu su koma da kuka wasu kuma ni kuma in tafi dai a haka don Allah mai sa in mutu a shahada ma haka ne kai da kuda su da ce ko ko mata yana ko je a ce an kashe ni a hanyar neman kudi ko a kashe ni a hanyar neman sarauta da a ce an kashe ni a kan hanyar addini wani ya ce ku bar ni in je mutu ba kan hanyar addini shine pride na ku na kanku za ku yi takama da haka miji ba ga hanyar da ya mutu ya fi cewa ce na je kokarin sarauta ko da yake nema basarake ne da je kuma kokarin neman kudi to haka don haka ina yin wakan kamar yadda ka tambaya don jawo hankalin su ne
shine wakan muka dan so prof ko ya tuna wai
to
yawa
yin motorin bisi bugo don di ways Enlightened nonsense, bullshit from our eyes. Most blessed, most glorious, the ancient of days. Almighty, victorious, thy great name we praise.
So the house of a iron number and I will push
it. Ah, bring it up.
Okay.
Bring it up.
So yeah, I need it. To prof ni abin da na dan so dai in yi tambaya dama na farko kaga nan report ne a hannuna wannan report na Tribunal of Inquiry ne na likitin mai tasiri na ka a lokacin na san kana daya daga cikin waɗanda kuka ba da sheda sheda kuma a rubuce to amma abin da ya bani mamaki mun nemi shedan nan ta kamar rasa gaba daya babu anan bai reflecting ba komai dai ba mu san dai labarin ina wannan sheda taka take ba to kuma na karanta a website na internet da jarida da aka sa kai bayanin cewa asalin shi mai tatsine ba musulmi bane ma har ya mutu kirista ne kuma su uku aka tura su ko su hudu suka tafi su biyar to waɗannan abubuwan da muke so mu ji daga bakin ka prof
to wato addinin musulunci da macan an fara shi da different antagonisms wato waɗanda suna nema su ga bayan musulunci suna da yawa daga cikin nasara da kuma daga cikin yahudawa yahud yana baya so addini ci gaba ko da yaushe da yahud da nasara ba su hada kai daban daban suke amma in akan addinin musulunci ne sai ka ga sun hada kansu domin su yaki musulunci wato wannan ba a yanzu aka fara ba bai tun zamanin mutasini aka fara ba kamar misali akwai litafi yanzu da mu muna kashe kanmu saboda shi sunan litafin ana ce jawahirul ma'ani wanda ya wani fi wannan litafin bishop ne kamar ni ada bai musulmi bane
gashi nan malamin baka hula
ina jin ka bismillah
bai musulmi bane
wannan
jawahir ma'ani
wannan
wanda ya wale face bai musulmi bane
bishop
ne
to ana ga da larabci ne
wannan dinin kai kai jawahir ma'ani bai musulmi bane mutum misla ne barada bane kuma bishop ne na church na Roman Catholic shine Emperor Habakkuk na Rome shi ya bashi ijara don eje e walifi abinda zai bat da musulunci a zukatan musulmi kanga musulmi daga karantawan addini a tusa wani ra'ayi daban a zuciyansu to sunan shi Bishop Salban Grigori Bishop Salban Grigori an walefi Jawahir Ma'ani 1892 AD that is 1260 AH under the consulship of Emperor Habakkuk of Rome katabata da wannan zance kaje ka duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 page 19109
ai shi kenan malam ana dauka ka samu kansa bismillah
ka gani Jawahir Ma'ani part of antagonism ne sannan kuma wanda yayi maulidi ne bi'i da farko annabi bai maulidi birthday na kanshi ba sahabansa ba su yi birthday na kanshi ba tabi duka ba da yayi birthday sai da ya 597 anno hijira ko kuma da ya 1211 AD anno domini to shine aka wannan Bishop Hezekiah Volak shi ya fara maulid nabi
bishop
kuma mutum tarki ne mutum tarki don haka in kana so ka kara nazari ka tabbatar duba Roman Catholic Encyclopedia 1940 volume 8 page 18112 in delicate tijaniya musulunci ne da zai fito cikin Quran ko hadisi ko ittima'in malamai na farkon chambe na yanzu ba to da za mu samu labarin shi a can farkon amma ba samu ba sai cikin littafin Roman Catholic in musulunci ne Qur'ani ne ko hadisi amma me ya kai shi Roman Catholic littafin Roman Catholic ya samu sassaran shi daga gurin yana daga part of antagonism domin kuwa wato Jews and Nazarites wato Nazarites su ne ana mana fasa da cewa Nasara they were very few su ne suka hada kai against Muslim Jews and Nazarites of the early era planned severally to eradicate Islam from the globe. This include the following. Jews at the early stage were killing prophets. Yehudawa apolkonyanei suna keshekechen anabawa for nothing. Meyesa at the book of Jeremiah chapter 13 verse 15 angwa Jerusalem baki chewa wo unto thee O Jerusalem that iniquity have been known upon the mountain and the valley when they shall be made clean. Azabai tabata kanka kai Jerusalem mi agun ayukanka ya shahala a tsaune da kwari wato duk duniya kenan wan sha Allah bi makre yoshe zaka tsalkaka don kuwa tarihi ya nuna an yanka annabawa 24,000 yankan dago a Jerusalem annabi Yahaya shine autan su yankan shi aka yi annabi Yahaya to akan shi ne dalilin yar sarki ya tayi rawa ne kai tambaye za a sakamakon abin da kake yi na sai uwan tace je ka ce kan annabi Yahaya ko ya kisu to ga nan da aka je ka yanka shine aka musu wannan bakin to sai 1971 annabin su dan Kaduna kunan ne annabin Kristen da na san shine annabin Kristen din mutumin Kaduna kunan shi yana na da rai in ba ka ba kai to ci ba su da annabi wai annabi Kristen to ya won perspective wane ne kake bai annabi Kristen Jesus Jesus has never been a Christian annabin Kristen shine jena Yakubu ga wani don shi ya kawo haji na Christianity so Christian sun yada suna tafiya kaga Islam religious policy daga batin annabawa ke jin shi to tun da shi ya fada an yada kaga shi ne annabin su a duk fadin duniya ba inda ana zuwa Jerusalem a matsayin ibada sai a Nigeria na kuma 1971 aka fara what happened shekaru can can duka har zuwa 1971 din me yasa ba a zuwa haka Bible yace baka sunan maka kenan gabanin addinin musulunci
ya zo Qur'ani ma
to
inna awwala baitin wallahi alladhi bi bakkata mubaraka ya zo a cikin alqur'ani
to
to ni prof abinda nake cewa ai mu muna
da ina kai ka
okay to
ga ka tambaya ba
eh haka
inna an kai in kai an tambaye ne an don aji ne
haka
sai ka gaji da ji
na
to kana ne il wannan yana daga cikin antagonism wato don a gurbata addinin musulunci ne zaka ga ilin shi a cikin page 19 na wannan dan litafin to mai cinema yana daya daga cikin wannan antagonism ne don a bata musulunci a zukatan musulmi to sai ya kasa wato ni ne ma na rubuta minute ahadu ajof a lokacin na student theological study
wannan an fito daga Jos din nan ko
eh already man na room na zo ne koyi dan in Nigeria to attend the meetings 1954 to sai aka hadu a meeting a Jos akan cewa voluntarily as a mutane guda biyar su zabi kansu su tafi su zo su koya zamantakewa ilita musulunci bai su je su koya musulunci ba ne ba a yaya musulmi yake zama da juna ya suna gaisuwa ya suna ci abinci ya suna don dai idan sun shiga cikin musulmi a ce su ma musulmi ne sai aka tura su Sudan a can Sudan an ce da su musulunta ne su a Sudan su ma sun ce wa mutane Sudan akan su musulunta ne ku je ku ce ku kuma musulunta ne don a yarda da ku da suka yi wata shida to mun fahimta cewa yanzu sun san wani abu tun da yake bai ranarci sun je koya ko kuma sun je su koya musuluncin bane zamantakewa ne zaman wata shida nan aya a fahimci wani wani abu to garin dawowa sai mutum uku daga cikinsu sun ce a'a mun hakura da musulunci sai saula biyu sai mai tattine by then Muhammad Magu aka san shi ne
Magu
to sai shi kuma Ibrahim ya tafi Niamey an kai shi Niamey kasan Niger to Muhammad Magu a Nigeria dai ba inda musulunci suke tattaru kaman Kano at that time sai aka kai shi Kano ina yi shi a lokacin sai dinga halalta haram da gangan e kuma haramta halal da gangan dolan agogo wannan haram ne a wancan ya gulin tafsir shi ne wanda zai tafsir fa amma bai yi ajabe ki daya daga cikin Qur'ani ba kuma bai je na dauce kuma bai yi karatu da kanshi ba amma yana tafsir don kuwa abinda a cikin tafsirin shi ne yake ambato Allah tasine sai zama a sunan shi din bai sunan shi ne mai tasine ba Hausa ba bai nuna a bakin shi sosai ba to amma mabiyan bayan sa lokacin ba su san cewa shi bai musulmi bane ba up to today ba su san cewa shi bai musulmi bane ba to dalilin abin da ya tona mishi asiri sai sarkin Kano of that time was so inquisitive akwai tissue paper nan ko mura ne da mu Allah ya so amin sai kishin kan na wancan zamani Muhammadu Sanusi was so inquisitive sai wata rana sai abinci ya bace kai nashi masaha danshin da yake zuwa daga Vatican and other places sai aka yi bacin kai sai je aka tara shi a fadan sarki ana nema inda shi yake sai sarkin da ya gane sai ce wani malamin musulmi ne da wannan kaya haka ina bayalin Batam wato emblem na Vatican kuma aka ce musulmi ne to ku bi wannan kaya duk inda za ka yi wanda ya karba daga cikin malamai a zuwa sanadi sai aka bi kayan har zuwa gidan metasi ne ya shigo da kaya shiru malam ya ji shiruwa sai sarki sai tashi ya dauko idan sarkin Kano na wancan lokaci abu ya dame shi da kanshi zai tafi bai zai aika sako ba sai dauko wannan felin sandan nashi sai ya dauka yana ta kakawa kakasa da kasa da kanshi da wasu masu bin shi zai samu metasi ne shi kai a sai kai munafiki ne yau za ka bar Kano in ka bar ya kai gobe to abinda ya same ka kai taso yau da kai da kayan nan da kome ne za ka bar Kano sai sarki ya kore shi sai ya koma Marwa to until 1978 sai wani da ya zama governor na Kano at that time daga da ya aka bude siyasa na PRP MPN GMPP MPP da UPN to sai daga PRP sai ya tafi ya je gidan metasi ne ya yi asirai
limi ne ko
a ne mai fada suna ba kai kace ne kai kace ni bai fada suna ba sai ya tafi ya yi asirai da Allah ya ba shi governor sai yana zato ba Allah ne ya ba shi ba wannan asirin da ya yi daga can to shi ne ya sa sai ya dawo da shi gaba daya a Kano to da yana rabe a Kano ne yanzu kuma yana da da kamar haka a Kano sai ya yi abin da ya fi karfin na da har government kuka suka gaji da shi aka yaƙe shi aka kore shi da kyar ni na ba da wannan shaida har ma a rubuce to ba a so ina jin ban san cewa bai cikin report ba domin kuwa shagari bai fito da white paper ba saboda idan na aka fito da white paper nan da yi wannan comment na wadai don na ba da na manuscript na meeting din ga sa hannu wannan ga sa hannu wannan ga na ba su in aka fito da shi zai zama fada a tsakanin musulmi da kristi ya fi na da don haka ina ji Aniyagolu chairman na fada din was but a christian Justice Aniyagolu was a christian don haka ina gani a da gangan ne aka cire shi ba a so a sa don ko a gaba zai zama fada
kaga hoton shi
eh eh to justice sani ago luke nana
eh bare da gaske ga hoton shi
to ina gani dalilin kenan ni ne kuma na hana shagari fito da white paper na ani ago lupa ne har yanzu ba fito da white paper ba na fata na amsa tambayan ko
ka amsa tambayan to a cikin maganganu ne wasu maganganu suka fito mu nan da muna ganin gawan yana daga cikin shugabanni masu adalci da aka ji dadin mulkin shi an ba iyayen mu Odoji sun ci hadda ku maiwa lokacin kuna aikin gwamnati an samu rufin asiri kuma gawan ba shi da bambancin addini gashi anan Zaria mai girma
gaskiya 1971 Jena Yakubu gawan a cikin wani paper da ana ce na Jan Citizen reported by George Ohemu editor na mulawe reporter da ya sa wannan a cikin paper gowan yana so a samu ko a gina Kaaba a tsakankanin wasu duwatsu a nan Jos don musulmi su dinga da wafi mai moko foreign exchange ake wa musulmi suna tafiya
kudaden
musulmi da nisa yana kashe kudi don haka idan haka yi anan Nigeria su suka dinga da wafi anan a Nigeria wasu kasashe su suka dinga zuwa to sai da paper ya bayyana yau in ka tambayi Ali Kaita yana daga cikin ɗan agaji na jama'atin Nasir Islam shine ma secretary na agaji na jama'atin Nasir Islam to sai muka tafi gurin Usman Nagowo a cikin sanakunan adawa duka da ka sani ba ilin Usman Nagowo a yanzu to sai yayi waya ya kira Haruna Rashid sarkin Gwandu ya kira sarkin Kano ya kira sarkin Borno ya kira wasu sarakuna sarkin Iloli Zulu Gambari ya kira sarkin Bida Usman sarki ya kira sarakuna aka hadu a Kaduna da aka hadu a Kaduna sai ya ce kun gani sai daga nan aka toto na sai aka yi delegate mutum biyar Haruna Binji Grand Cadi na Sokoto Chef Mahmoud Gumi Justice Basiru Sambo Chef Ibrahim Haji Ibrahim da Siki da kuma shi Usman Nagowo sai suka tafi suka samu gowan Adodan Barak shi ne the head of state din sai suka ce mun zo ne kake yanka mu sha'a kuma ya daga arewa a yanka ku eh don kuwa ba mu so a ce a zamanin mu ne aka raba Kaaba biyu kuma ka san mu mu ba mu so mu rayu mu ga haka don bai mu isa mu sa ka kai kai abinda kai ni yayin ba bai mu isa mu hana ka ba bai mu isa kuma mu sa ka abinda baka da niyya kuma ka hannu ba don haka ka kai samu ka yanka mu sai ce to inda wannan ne to yayi approve haji na Christianity ban ku kadai mai da aku dinga kwashe ga abasa na government kuna tafiya na kuba su Christian ma su dinga tafiya to dame ni da can inda ba ku sani ba ku a samu wani labari a ce Christian suna zuwa da ga inda yake ce Christian yaje da Jerusalem ba gani samu dubin ka ko da kai ya gani
eh
daga BACA
eh baka
eh inda aka ce Kristo ne je kenan
eh
ba ce su je abin da Bible yake cewa who pass through the valley of baka make it well the rain also feel wato continuously take je bayani cikakke da cewa an ce aje baka ba ce Jerusalem ba ba evidence na Jerusalem cewa aje a cikin Bible a wani guri ko shi kansa ma bai nuna ba bai da hujja to don haka shi ya kawo haji na Jerusalem imma yana da kirki a wasu fani kuma suma ɗan uwan shi Kristan ne ya musu kirki tunda ya bude musu haji suna zuwa bai musu muke dai ne suke zuwa ba har ma an ka tafi ya ka dawo sai a ce jefi Jerusalem pilgrimage to gani ya nuna kirkin shi din kira tunda ya tamke ɗan uwan shi da abinda ba su sani ba amma ni na zona Amsterdam University na yi karatu kuma na yi koyar amma ban ga Dutch so ɗaya ya ce zai zo a Jerusalem a matsayin ibada ba na zo na New Jersey State University America na koyi har shekara shida ba wanda ya zo daga America na zo na Sandhurst University London har shekara shida na koyi da law international law domin international lecturer in law lecturer ne ana zo na wulalen da na even when I was a commissioner of Parasata in my Abuna Benue na yawo kasashe don nema investment to Benue amma bai taba gamuwa da wani ya ce na aje Jerusalem amma sai ibada ba sai kowai Nigeria
Allah kiyaye
to lallai prof mun karu da wannan fagen kwarai da gaske babban abinda muka gani a jaridar nan da ya kara ta do mana da wani tunani shine da muka ga ka nuna cewa akwai alaka tsakanin mai tatsine da Boko Haram
a'a
na'am
wato wanda ya rubuta jaridar
na'am
tambaya yake yi dan ka duba da kyau
na'am
yana nuna cewa shin yadda mai tatsine ya zo Nigeria shin ba haka ne kuwa Boko Haram ma su ma suke shigo ba
na'am
abinda yake nufi kenan
na'am
mai tatsine yanda yayi ya shigo Nigeria haka din
na'am
shin ba haka ne su ma Boko Haram suke shigo ba don haka wai har ma da cewa tun lokacin da nayi wannan bayani tun ya 2002 kuma ba wanda ya fito ya cewa magana nan kariya ne ba yi haka ba don haka bai zai yi wa ce shi ma Boko Haram ga haka suke shigo ba
na'am
abin da yake nufi
kenan to an ke dire prof naga cikin bayanai nan da ka rinka karanto wasu bayanai da kake referring to cewa jawahirul maani ga asalinta da sauran abubuwa makamantan haka da maulidi ban sani ba yanzu wannan rubutu ne cikin rubuce-rubucen ka da kai Islam in the Bible shin ko ka taba yin wani rubutu da ya shafi mai tatsine haka an buga
a'a ban yi sai dai jawabin da nayi na nuna cewa sai dai ko kuma a cikin wannan akwai inda nayi bayani na kuma sake fada cewa a kasar India an yi kaza a kasar guri kaza an yi kaza Nigeria ma an yi mitici ne a kasar Nigeria nan to don haka sai dai ilin haka amma bai yi walife wani littafi musamman na zamu da bayani akan mitici ne ba
to prof mu dawo magana dangane da doctrine of trinity
okay
what is the origin of trinity in Christianity magana cewa Allah uku ne ko Allah ɗayan alloli uku ne yaya wannan abu ya shigo cikin addinin almasihu
lele trinity is evil trinity is evil
subhanallah
trinity is evil ba ana nihi cewa Allah guda uku kenan ba to Annabi Isa da shi ma yana daya daga cikin bangalin Allah uku nan bai san shi cewa har ya bai duniya bai san shi ma Allah ba fa bai sani ba cewa shi Allah ba bai san kuma cewa shi ma dan Allah ba balantana aizan chain trinity trinity kuma ba yi da origin a cikin Bible inda suke so su ce shi ne ma da yi alaka da trinity bai yi nisa sosai bai hadu da trinity ba mu duba John 1 chapter 1 verse 1 John chapter 1 verse 1 abinda suna capitalize upon cewa shine Trinity to wannan bai shine Trinity ba Bible kuma ainihin Bible ba ka yi a fahimci Bible sai kana musulmi
to
ba ka yi a fahimci Bible sai kana musulmi kaga aka maka Allah
eh
anan John 1 ko ko
eh haka
gashi karanta mana malam bai ba bai Qur'ani yau ba
to gashi ce in the beginning was the word and the word was with God and the word was God
fine yau bai Qur'ani ba to kaga inda su suna so su kariya a ce Trinity kenan bai kuma Trinity ba bai za ka fahince shi ba sai kana musulmi za ka iya fahimci wannan ba wato ma'ana bari in ba da fasaran wannan tukuna an ce a polkon yanayi akwai kalama word ba haka dan ce Hausa ba word world eh kalma ko to annan kalman nan yana tare da Allah kuma kalman ma shi ma Allah ne kaga ba a ce son annan ko holy ghost annan ba to ma'ana shi ne ka duba tafsirin irsadin ibadi ko ibn al-kasir son wa tafsir like that zaka kara fahimci cewa Allah bai fara halice komai ba a cikin halitta duka san da yayi lauhul mahfuz bisiya ganye daya bai sai fadi yau daga wani bisiya ya fado kasa ba sai yana rubuce a cikin lauhul mahfuz bisiya kaza guri kaza ganye kaza awa kaza zai tinke zai fado kasa guri kaza kaza da bai wani uwa bai sai haifi da yau ba yau sai na rubuce wani nan bai sai mutu yau ba yana rubuce wani duka abin Allah idan zai yi halitta shi Allah halitta bai mishi wuya dan ina cikin lokacin mahfuz ya tattauna shi a gurin cewa lokacin shi yayi sai ce e kasance sai kasance kalman kina su suna ce book of life and the word was with God kuma ko a tarihi ba mu ji a ce Allah ya bar ruhul mahfuz a hannun wani malaika ba ko a hannun wani annabi ba yana tare da Allah ko har ila yau ruhul mahfuz yana tare da Allah haka an yarda da haka to and the word was God kwarai mun suna rantsuwa da Bible don su yarda cewa kalmomin Allah ne ciki ko muna rantsuwa da Qur'an idan ka rinse da Qur'ani amma sai shi na kitabiyya kai sai ka amma kai akan cewa lallai Qur'ani maganan Allah ne kalmomin Allah ne me kai sai ka ba to don haka lahu mahfuz ma kalmomin Allah ne ana rantsuwa da shi to a sai ma in Allah ne amma in spiritual perspective not in physical perspective abinda ba su sani ba kenan yau suna kariya shi cewa ya zama Trinity bai hada shi da Trinity anan to mu dawo kai ba an ce annabi Isa shi ma Allah ba to mu jige abin da annabi Isa shi ma yake fada in ya yarda shi ma Allah ne mu duba cikin the book of Matthew chapter 10 chapter 4 verse 10 Matthew 4 verse 10 ga abin da annabi Isa yake cewa thou shall worship the Lord thy God and him only shall thou serve zaka bautawa ubangijin ka shi guda daya shi kadai zaka bautawa ubangijin ka maharicin ka shi guda daya ne shi kadai zaka bautawa anan yace here we are two or three worship us ya fada haka kaga shi bai san shi ma Allah ba sai yana cewa mu duba the book of Matthew chapter 22 verse 37 to 38 mu ga abin da yake cewa anan Matthew 22 verse 37 to 38 Matthew chapter 22:37-38. Come on.
Okay.
Now.
Okay.
Let's see.
Okay. Okay. To
Okay.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment.
Greatest commandment. Uh-huh, the great commandment. So, and maybe it's anan. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. And this is the greatest commandment. I wonder if you can hear now. What to go at King Salama in the Muna Salana? Bama Maki, Saka Gamu to get at King Sahu, and I sell the Tadish Yama by a Masalachi. The hour. And at King Sahu, physically, as you can get it at King Sahu to Ama by a Masalachi. Ma'ana shine annabi Isa yake gargadi anan kada mu kasance haka idan kan zo cikin bauta na Ubangiji love anan da yake fada be love na soyayya sakani mata da miji ko sakani uba da da ko sakani aboki da no bauta ne thou shall love the Lord thy God with all your heart amma ka gani grammar nan be ce with all kage all kage plural ne ko amma be ce hearts ba with all amma heart mu fahimci sorry kadan kai ku abin da zai amma ya zama dole ne in fadan wannan din ne shi yasa with all your heart ku kasance idan kun zo cikin bauta ku hada zuciyanku gaba daya zuwa ga Allah guda daya bace wasu bangaren zuciya e koma gare ni wani e koma ga malaiku wani all to God to wasu suna cikin masalaci naga in wannan a wani gari ana ce sahe ko safe a hanyar Zamfara an kira ni nayi prehudu ba limami ya shiga an ce limami ya shiga dakata na bai wa'azi me kira sala ya kira salla limami yayi mana hudu ba limami yayi ya hudu ba na biyu ya zo ya na farko ya zo na yayi na biyu ya zo ya tashi yace ayi salla ya bada umurni ya soka duk mutane sun tashi limami yayi mana salla da limami a cikin tahiyya bayan ya gama memako yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai limami yace yayi saki rabu da ita shegiya ya sake juye rabu da ita shegiya sai juye fuskanto mutane sai nace ni dalibi ne fa mai wani haka salama gari nan yake amma balan bali ba bari tambaya don na ga bakon abu ne to limami ya be kai salama ba sai ce me nace ka ce rabu da ita shegiya ko salan ya raba shegiya gari nan ne kuma sai ce subhanallahi mutane sun shede ne cewa eh haka ka ce haka ka ce sai ce subhanallahi sai juye ya kabara mun sujadan baadi sujadan biyu rezo na da tahiyya aka salami lokacin mutane waje sun riga tun fasu suna tahiyya ba su san abin da yake faru ba to kaga limami baya masalaci shine ya mana sallah amma baya masalaci zuciyar shi da wani guri daban to haka nan ne wasu idan wani in kan masa mishi yana masalacin amma yana fita yana dawowa yana fita yana dawowa da yawa suna fita suna dawowa to mutum yana masalacin yana tsaye yana tunanin shago ko yana tunanin office ko yana tunanin wannan abokiyan gaban mu nan bakal leda yanda zaka je ka cika bakal leda kake
ne ko
yawa so kaga wannan bakal leda shi ke hana ni kuzali
subhanallah
ko ni na sai na je na cika ban cika ba ba lafiya gidana don haka abin da zai aje yau na gobe zai same shi to bakal leda ya kalbe na gobe ma bakal leda ne kalba to kaga ni ya sai ai aziki to don shine limam yake tunani to alimai baya masraci to mu dawo kan dalilin with all your heart and with all your mind tunanin ka gaba da ka hada shi ga Allah kada ka ce na malaiku na wannan na and with all your soul ruhun ka gaba daya hada shi gun Allah wannan shi the greatest commandment is a great commandment abinda Allah ya so mu da shi kenan Allah bai ce alaba akai wani Jesus wani malaiku zama uku ba sannan kuma if we continue here
nabiyo ne
Annabi Isa nan cikin the book of Matthew chapter 23 verse 10 neither be you called masters for one is your master even Christ is not your master kada kuliki abun bauta sama da daya idan batulo yace master is singularly one idan yace masters more than one don haka Annabi Isa yayi gargadiya nan kada mu ce masters neither be you called masters wato kada mu bike abun bauta sama da daya for one kaga na be ce two or three ba for one is your master guda daya nan shine abun bautan ku even Christ is not your master ko ne Annabi Isa bai zama abun bauta kan ku ba to ina aka samu hujja cewa Annabi Isa ma Allah ne a hada shi da Allah to mu ji abun da wasu ba Annabi Isa ba ma wasu annabawa gabanin ma Annabi Isa da suka yi fada mu duba a cikin Bible ma mu kara fahimci abin da Bible yake cewa kama da okay mu duba kaman the book of Isaiah chapter 40 verse 25 anan yace to whom will you liken me wane ne da ku kwatanta ni Allah yace waye da ku kwatanta ni da ni da shi cewa or shall I be equal cewa mu daidai muke da shi says the Lord holy one Allah guda daya kaga anan yace Allah daya ne Bible ya san Allah daya ne sai yace waye ai kama da ni da wa daga kwatanta ni da shi a ce mu daidai akwai to kaga kristoci sun yi kariya mu sake duba a cikin the book of Isaiah 41 verse 4 to toward the last end yace ai wato Allah yana ce ni the Lord the first and the last I am the Lord the first I am the last I am he ni ne kuma Allah ni ne da farko ni ne karshe wannan Allah ba shakka wallahi wallahi Allah bai take over daga wani Allah ba fa kuma bai zai je hand over ga wani Allah ba to shi ne farko shi ne karshe wallahi Allah bai take over ba bai sai nayi kafara ba Allah bai take over daga wani Allah ce da akwai wani Allah wan Allah ya je take over wannan Allah ya take over daga wannan Allah ba kuma bai zai je ya hand over ga wani ba he the first and is the last to idan muke sake duba Isaiah 42 mu duba verse 8 I am the Lord and that is my name and my glory I will not give unto another neither my praise to a graven image haga na Allah yayi sawa ne ni ne Allah sunana kenan kuma mataba na bayan yadan dora wa woni ba a ce shi ma Allah ko shi ma yayi kama da Allah ko shi ma bayan dora wa woni ba And my glory I will not give to another. Neither than the command tabana bewa woni ba. Neither my praises the abona in the ake yabo Allah yabo woni haka cewa shi ma kaza kaza kaman Allah. To anna ne fin ji wato Kristoci za su zo su kariya ta Bible nan cewa Allah kariya ka kai akwai Annabi Isa akwai malaiku amma ba su zo sun kariya ta Allah ba don haka Bible ya fada gaskiya su ne ba su fada gaskiya ba mu duba cikin Isaiah 43 chapter 43 verse 3 yana cewa for I am the Lord thy God the Holy One ni ne Allah maharicinku mu fahimci wani abu idan Bible ya ce Lord yana nufi Allah ne amma matsayi na rububiyya idan ya ce God yana nufi Allah ne amma matsayi ruhiyya don haka in ya ce I am the Lord ni ne abun da za ku bauta mu I am the God yana nufi ni ne na harice ku mu fahimci haka tukuna sannan kuma mu duba Isaiah 43 verse 7 inda yake cewa for everyone that is called by my name I have created him in my glory duk wanda zaka ce shi kaman Allah da zaka kwatanta shi da ni to ni ne na harice shi fa da dai 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 ne duk wanda zaka kwatanta shi da shi da ni to ni ne fa na harice shi taya za ce mu yi daidai to Kristoci ba su kariya ta wannan zance ba mu duba kuma 43 din verse 11 I am the Lord and beside me there's no savior beside me there's no savior ni ne Allah abun da za a bauta mu the Lord ni ne abun da za ku bauta mu tare da ni ba wanda zai ceto ni kadai ne ku fahimci wannan Isaiah yana cewa 43 verse 25 har yanzu yana ce I that brought out thy translation I am he the one yace I am he the one yace I am he I am where we so two or three e fada haka but the one to musa ke dubawa 44 Isaiah 44 muduba verse 6 muduba inda yake cewa the Lord of hosts ni ne mai masoki ubangide mai masoki ina ne masokin Allah aljanna akwai wanda yake da aljanna a wani guri ban je kun ansa sosai ba akwai aljanna wani guri to I am the first sai ce ni ne farko I am the last ni ne kuma karshe and beside me there is no god tare da ni ba wani Allah to ina Kristoci suke suna karanta Bible su kariya ta wannan mana
prof muna da time constraint saboda muna da wasu abubuwa da ake so
yau za a yi sallah a zahar kefe hudu
ina son mu abin nan
to bari in kawo sonship
okay
ana ce Annabi Isa shi ma dan Allah ne ko to Annabi Isa bai dan Allah bane Annabi Isa bai san shi ma dan Allah ba wanda ya kira Annabi Isa dan Allah din shaytan ne